daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato at voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum, ni ce Hafsat Bello dan mai suru tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda takaya da zaben fidda gwani a jihar Borno. Za kuma mu kawo muku shirin da rashin tayi wanda Salihu Garba zai gabatar. Sai kuma sharhin jaridin Najeriya da kuma sakonnin da kuke aiko mana a bisa na'ura, amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran, jami'ai a Indonesia sun ce suna fargabar yuwar adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami da suka faru ranar Juma'a ya haura zuwa Dubai, lokacin da masu ayyukan ceto suka kai wuraren da ke da wuyar isa. Zuwa daren jiya Lahadi, adadin waɗanda suka mutu ya kai 832, kuma abin ya furtsawa da birnin Palu da ke cikin tsibirin Sulawesi. Yan harkokin yi kalila ne kawai ake iya yi a filin jirgin sama, yayin da wutar lantarki ta katse a galibin wurare, kuma hanyoyi sun lalace sun yi kace-kace. Da yake zagaye Palu jiya Lahadi, shugaban Indonesia Joko Widodo ya ce ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata sosai shine manyan katafilolin da za su kawar da manyan baraguzai. Hotunan Palu da aka nuna a talabijin sun nuna gine-gine da motoci da itatuwa a jibge tari-tari tamkar tsaunuka. Sai dai duk da haka an zakulo wata budurwa da ranta daga baraguzan ginin otel ɗin rayu-rayu. To amma masu aikan ceto sun ce sannu a hankali an daina jin muryar masu koki-koken a kai musu ɗauki. Jam'iyyar da ke mulkin Najeriya ta sake zaben shugaba Muhammadu Buhari a matsayin ɗan takararta na zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2019. An zaɓi Buhari ba tare da hamayya ba ranar Juma'a a zaben fidda gwani da aka gudanar a faɗin ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki. Har yanzu dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP ba ta fidda ɗan takaran da zai buga da shi Buharin ba. Haka zalika an gudanar da zaɓukan fidda gwani na gwamnonin APC a akasarin jihohi 36 na Najeriya a jiya Lahadi ɗin. To amma yadda aka gudanar da zaɓen a jihar Borno ba yadda aka saba gani ba ne, saboda irin ƙalubalen da jihar ke fuskanta. Jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya na fama da hare-haren Boko Haram. To amma 'yan takara sun fito don bayyana sha'awarsu ta zama gwamnan jihar a zaɓen baɗi. A halin da ake ciki kuma, shugaban Kamaru Paul Biya ya ce ya yi nasarar fatattakar 'yan Boko Haram daga cikin ƙasar, don haka da matuƙar buƙatar a sake zaɓensa a zaɓen shugaban ƙasa na ran 7 ga watan Oktoba, saboda ya sake farfaɗo da abubuwan da suka durƙushe a ƙasar. Biya na magana ne a garin Marwa, ɗaya daga cikin ziyarce-ziyarcen da yakan fice daga fadarsa ya yi, wanda ba kasafai ya kai ɗan ba don ƙaddamar da yaƙin neman zaɓensa. Mata sun yi sutura da tufofi da tufofi masu launukan jam'iyyar CPDM ta su Paul Biya ɗin ranar Asabar, suka marabce shi a garin na Marwa. Sun yi ta baiwa Biya tabbacin cewa za su kada masa ƙuri'a don ya sake zama shugaban ƙasar a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru 7, wanda zai fara aiki ranar 7 ga watan Oktoba. Jam'iyyar CPDM ta kwasu mutane sama da 30,000 daga sassa daban-daban na arewacin Kamaru zuwa garin na Marwa. An kafa hotunan yaƙin neman zaɓen Biya a ko'ina a cikin garin na Marwa. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu bata tsaye da ranar ganawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Attorney General din Amurka Rod Rosenstein ba, wanda shine ke kula da yadda binciken katsalan da Rasha ta yi a shekara ta 2006 a zaben na Amurka ke gudana. Wani rahoton jaridar New York Times na kwanan nan ya ce Rosenstein ya yi tayin daukar muryar Trump ta na'ura a asirce ta yadda za a samu damar tsige shi bisa hujjar cewa bai da natsuwar shugabantar kasa. Sau biyu dai Rosenstein ya fito karara ya karyata zargin. Jami'ar hulɗa da kafofin yada labarai ta fadar White House Sarah Sanders ta gaya ma tashar talabijin ta Fox jiya Lahadi cewa ganawa tsakanin mutanen biyu na iya faruwa a wannan satin, to amma kuma ana iya sake jinkirtawa ta zuwa wani makon ganin halin da ake ciki game da mutumin da Trump ya gabatar da sunansa don zama alƙalin kotun kolin Amurka. Sa ido kan bincike na musamman da Robert Mueller ke yi game da katsalan din Rasha ya sa Rosenstein ya kan fuskanci fushin shugaba Trump. A halin da ake ciki ma fadar shugaban Amurka ta White House jiya Lahadi ta ce sam ba ta jujjuya binciken da hukumar
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga wakilin sashen Hausa Haruna Dauda da bayanin yadda zaben fidda gwani ya kaya a jihar Borno.
A jiya Lahadi ne a gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar APC da PDP a jihar Borno, wanda jam'iyyar APC mai mulki a jihar ta fidda 'yan takara guda 21, yayin da jam'iyyar PDP ta fidda 'yan takara uku. Sai dai dukkaninsu na fuskantar matsaloli ne daban-daban, yayin da gwamnan jihar Borno Honorable Doka Shatima ya shirya magoya bayan jam'iyyar APC cewa su marawa Professor Babagana Umaru Zurumbaya, wato ɗaya daga cikin 'yan takaran, wanda kuma da halamun hakan bai yi wa sauran 'ya'yan jam'iyyar daɗi ba, har ma suka shiga wani taron gaggawa a gidan ɗaya daga cikin 'yan takaran, wato jakadan Najeriya a ƙasar China Ambassador Baba Ahmed Jidda, wanda aka ce sun kwashi awanni fiye da 8 suna tattauna akan wannan batu. Sai dai dukkanin 'yan takaran guda 12 cikin 21 da suka gudanar da wannan taro sun ja bakinsu sun yi gum game da makomar taron nasu, wanda har ma ɗaya daga cikin 'yan takaran wato dan ayyuka da makamashi na Najeriya Honorable Mustapha Baba Shehuri ya mun bayani game da yadda al'amura ke tafiya a jam'iyyar tasu.
Mun doka za a zo a yi adalci a irin zaben da sun ce ake so a yi, amma tafiya ya nuna zuwa jiya da daddare cewa gwamnati jihar Borno yana da candidate, party suna da candidate. Dalili dukkan delegates da aka kawo su a local government an boye su a gidaje, dan takara ba ni ba, a sauran dan takara jiya muni meeting da party chairman ba su da access su gani delegate, balle ka yi mishi jawabi ka gaya mishi manufofinka amma zai yadda yadda da kai. Na biyu, ba mu san su waye ne delegates din ba, ba mu da list na delegate.
An dai shirya gudanar da wannan zaben ne daidai tun da safiyar jiya Lahadi, amma sai kusan misalin karfe 9 da dare ne aka soma gudanar da taron, wanda ya samu halartar wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar APC da kuma ake gani suna tare da bangaren gwamnatin jihar Borno ne. Ita ma jam'iyyar PDP a jihar Borno ta gudanar da zaben nata ne cikin rabuwar kawuna, yayin da bangare guda karkashin jagorancin Zanna Gadama suka gudanar da nasu zaben. Shi ma Alhaji Usman Baderi ya gudanar da nasu zaben fidda gwanin a sakatariyar jam'iyyar PDP, wanda ya samu halartar 'yan takaran guda biyu kuma barista Muhammad
yana dan gidan sa ko kuwa wani ya gare sa shine nashi, wato ga kasan na abin da yake tafiya, abin da yake kashe kasan nan kenan son kai wani kawai ya ga shi wane shine mutumin sa, ba zai tsaya bi kainan abubuwa ba sai je kuma daga babu wahala ne irin su ne wanda yanzu ko kuwanci gwamnati daga bayana sai a hambare su a saukar da su aikin banza ko a ba headquarter ba ko a majalisar dogoyin an ka kawo mutum kace zaka yi in ba bi kai da ba aikin banza ne.
Zaben da gudanar ta bangaren Alhaji Zanna Gadama dai ya samu wakilcin uwar jam'iyyar PDP, wanda barista Gibbon Akata ya jagoranci wannan zabe, har ma ya bayyana sakamakon kamar haka.
Mohammed Alkali Imam he scored 2785 votes. Mohammed Wakil scored 20 votes. And Kiari Ababukar scored 52 votes.
Yace Muhammad Alkali Imam na da gurgu 2785 Muhammad Wakil kuma ya samu ƙuri'u 20, shi kuma Kyari Ababbakar ya samu ƙuri'u 52, wanda ya bayyana Muhammad Al-Ghali Imam a matsayin wanda ya zashi wannan zaben bidda guri na jam'iyyar PDP a jihar Borno. Siretin a daren jiya, Alhaji Kyari Ababbakar din ya kira taron manema labarai wanda ya nisanta kansa da zaben jam'iyyar PDP baki daya, da ya ce bai yarda da kowanne daga ciki ba, har ma ya kira da jam'iyyar PDP da ta soke wannan zabe. Alƙali Muhammad Imam da ya shi ne dan takarar da aka bayyana ya samu nasara a bangaren Alhaji Zannaga Daman.
In Allah ya da wannan nasaran da muka yi shine nasaran da zamu yi a 2019 general election insha
Allah. Ne Adrian na cigaba da kwada guya, wanda ga bisani za a bayyana wanda ya samu nasarar wannan zabe. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda, kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar.
Ya Allah ya Allah na duka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka mai ba. Shata kum shika kibaba kaya feka banya kanka wata kila mugane nuhinka kai mata sune dunia sune dadihin dunia mata sune dunia sune sarakahan dunia komi dansu mke ashemu mazaba yumke ashemu mazaba yumke ashemu mazaba yumke.
To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Masu sauraron mu, barkamu da zaki saduwa a shirin da rashin tayi. Shirin wannan makon zai duba durƙushewar bankin Sky ne, wanda yanzu babban bankin Najeriya ya dakatar. Sunana Salu Garba. Kafin ku je firar mu da Malam Yashau Aliyu, masanin tattalin arziki, ga abin da Alhaji Umar Ibrahim, shugaban kamfanin da ke yi wa bankuna inshora a Najeriya, ya ce
su babban bankin Najeriya su suke ba da lasin na banki, kuma tare da an ba wa banki lasin, mu kuma za mu ba da kamar inshora. Za mu tabbatar cewa a in bankin ya shiga rigima ko ya nutse, kai da ka ajiye kudinka kana tabbacin cewa a gobe in mun tabbatar kana da wannan kudi, in an raho bankin kwata-kwata za a iya baka kudi kamar rabin miliyan misali, sauran kuma da kudi da kake da shi a hankali za a iya baka. To amma bisa ka'ida, bisa dokanmu da aka kafa mu, mu ne in wannan banki ya shiga wannan hali cewa ba zai rai ba, misali an yi ba zai rai ba, to in babban bankin Najeriya suka cire lasin dinsa, to mu muke da hannu a miƙa mana shi, kuma sannan mu muke da izinin mu kafa sabon banki kamar yadda muka kafa Polaris wannan sabon banki. In mun kafa shi kuma alabashi, duk da dai cewa banki ne da ban sabo, wancan kuma ya mutu za a binne shi misali, to ba su suka da wasu kadarori na wancan banki da ya mutu, sai a dauka a tsallaka a ba wancan wannan sabon banki domin a ci gaba da hada-hada, saboda kada kudaden mutane su sulwanta babu gairaba dalili misali.
Sai kuma firar mu da Malam Yashau Aliyu. Malam Yashau, barka da zuwa.
Yawa.
Wato kwatsam, sai muka ji sanarwa cewa an dakatar da lasisin Sky Bank, an kuma soke shi, an kuma sake sunan shi bankin zuwa Polaris Bank. Me ke kai ga irin wannan?
To abin da ke ce da irin wannan ya ta'allaka ne da irin bayanan da ake samarwa wajen abin da muke ce mishi forensic audit, wato binciken harkokin kasuwanci na keke da keke, wanda lokaci-lokaci akan gudanar da irin wannan gwaji ga bankuna, saboda a san ƙarfinsu, a kuma san amfaninsu ga tattalin arziki, a kuma san ko suna bin ka'idojin aiki ko ba sa bi, a kuma gane cewa kudaden mutane da suka zuba a banki da na ajiya, da man da suka sai hannun jari, yana hannun da ba za su koka akan wani abu akasin haka ba. Saboda haka da yazo mana lalle bamu ji dadin zuwan wannan yanayi ba tunda bankin Skybank yana cikin bankunan da aka yi hasashen za su bunƙasa sosai saboda irin ƙwarewar da yazo da shi da kuma irin tsarin kasuwanci da yazo da shi da kuma irin tsarin zuba jari da yazo da shi wanda hatta bayan an kafa shi bayan da aka yi wa recapitalization wato sake tantance kudaden da ya kamata bankuna su aje da NDIC
jari
na mana bankin na yawa jarin da za su aje so ya zama na cewa wannan bankin yana cikin bankuna waɗanda suka fi aka fi hasashen alheri a kansu wanda ma ba da daɗewa ba a wurin 2004 akwai wani babban banki na Main Street wanda yanayin durkushewa irin haka to amma shi wannan banki na Skybank ya shigo cikin kasuwa ya kuma karbi wannan banki to amma kowane banki na da irin tarihi
to mallan Shehu wannan shine abu mamaki domin an ce ko kwana-kwanan nan shi babban banki ya ba wannan bankin ma kudin kudi
haka ne ya ba da kusan idan ba zan manta ba kusan naira biliyan 350 domin a ceci bankin kwarai da gaske
to yaya yanzu ya durkushe an sake mashi suna an amshe licensing ji
to ai kamar yadda nake maka akwai dalilai da dama wanda hakan kan faru kuma ba abu mamaki bane shi yasa akwai babban bankin kasa wanda ke kusa da bankunan kasuwanci sannan akwai Asset Management Company of Nigeria AMSCOM wanda shi ma aka kirkiro shi domin bankuna su cire wani bangare na ribar su rinka ajewa koda za su kasa wata rana a yi amfani da wannan alkitun su ko kuma
wato rigakafi kenan ko
rigakafi wanda kiraye-kirayen da masana suka yi ya jawo aka irin wannan tanadi to kaga abin da zamu ce shine lallai wannan banki alhamdulillahi halin da ya samu kanshi a hali ne wanda cuta ta samu magani tunda akwai Asset Management Company of Nigeria wanda wannan company ya taka rawan gani sosai don ganin banki ya tsira abinda sai aka yi kokari a tsirar da banki ba wai kawai banki ake so ya tsira ba ana so kudaden ajiya na mutane ya tsira aka kuma son waɗanda suka zuba jari da 'yan ƙasa da mutanen waje a kare musu kudaden su saboda kudade ne da aka zuba su akan dokokin aiki kala-kala to kaga wani abu da yazo to yazo din amma an samu maganin sa da
to amma menene makomar wanda suka saka jari a cikin Skybank
to ai wanda suka zuba jari shi da danna maka akwai hukumomi guda uku na farko babban bankin kasa na biyu kuma shine AMCOM Asset Management Company wanda ke kula da irin waɗannan abubuwa sannan kuma sai NDIC wanda ke kula ainihin da kudaden da mutane suka samu a rayuwarsu wanda suka wahala wajen samun shi domin kar su zama sun shiga hasara to a yanzu haka a bayanan da babban banki kasa ya bayar ya nuna cewa kar wanda ya shiga wani raddadi game da kudaden da yake cikin bankin hasali ma duk da an canza sunan bankin an rike ainihin masu gudanar da bankin an rike su sannan kuma duka ma'aikatan bankin an rike su bankuna kusan guda biyar ne suka dunkule suka yi wannan banki da ake ce ma Skybank waɗannan bankuna kuma su ne Prudent Bank da AIB da kuma Board Bank of Nigeria da Reliance Bank har da bankin nan na wanda ake ce mishi Cooperative Bank waɗannan bankunan su ne suka harhaɗe suka yi Skybank tun a 2005 wanda suka fara aiki 2006 sai kuma a 2014 suka zo suka sake fiye wani banki to amma fiye wannan bankin bayan wannan bincike da babban banki na forensic audit shine sai kwadam sai aka gano cewa sun koma wato abubuwan da ya kamata su kare sun kasa akwai wani standard da shi Asset Management Company ya kafa na banki dole ya zama ya samu wannan wato mataki to wannan bankin sai ya kasa samu wannan mataki na biyu kuma su manya-manyan jami'an da ke gudanar da suka kasa gudanar da bankin suka kasa bashi shugabancin da yake nema wanda ya sa a 2016 gaba daya executive akwai wasu jami'ai da ke gudanar da bankin suka sauka a 2016 to wannan ne ya bayyanar da matsalar da bankin yake ci
to
bayyanan wannan
malamin sau kafin ka ci gaba
na'am
a ce irin ni da kai taya za mu san cewa wani banki ya kama hanyar durƙushewa
wannan ni da kai a matsayin ɗan kasuwa ba wanda zai fito ya gaya mana saboda bankuna nan duk shekara suna gudanar da taron banki wanda ake kiran kwastomomi a za a tara mutane a gaya musu ribar da banki ya samu amma ba wani kafa da za a sanar da cewa gafa banki na cikin matsala saboda wanda ke gudanar da bankin wanda ake cin musu executive members wanda ke gudanar da bankin ba yanda za a yi su fito da wannan to a lokacin da babban wato jami'ai ne kawai da ke iya binciken littafan tsari na kamfanin bankin
binciken kwakwa
waɗanda za su yawa masu binciken kwakwa na takardu su kaɗai za su gano gajiyawan bankin ko kuma gajiyawan masu gudanar da bankin ko kuma matsalolin da suka taso ma bankin to in suka gano ba kuma za su sanar da al'umma ne a ƙasa ba saboda zai haifar da rudani a kasuwan kuɗi tunda bankin misali banki ne wanda ni zan zaɓa a ƙashin kaina na ɗan ƙasa ko kuma mai kasuwanci in je in buɗe account da bankin in sun yi min talla to amma su waɗannan masu siyan jari sun dogara ne da alƙalumar da suka samu daga stock exchange wato hukumar kasuwanci ta ƙasa wanda ake gudanar lokaci-lokaci to ba zai yiwu a zo a sanar da haka kawai ba
to malamin shehu ita takardar abin nan audited account da ake faɗa da ake ba masu wanda suke saka hannun jari da ake musu da akantoci masu kula da harkokin kuɗi ke kaɗawa don ka san irin arzikin da banki yake da shi ribar da ya ci abin nan kadarorin da yake da su waɗannan takardun ba sa nuna wani alama cewa wannan banki zai shiga wahala wata rana
suka nuna amma ba a gabatar da shi ma abin da nake nuna maka su masu ajiya ba a gabatar musu da waɗannan takardu
don me
waɗanda suke
don me na ajiya me yasa ba zan sani ba
ai kai ajiyan kuɗi ka kawo a cikin ajiyan kuɗi ko kamun ka ga banki da wasu suka zuba jarin su manya-manya abu ɗaya ne zai bayyana lokacin da ka ji banki riba duk bankunan da ka sani a Najeriya suna samun riba sai dai riban amma ƙazamiyar riba to lokacin da aka samu ribar da fata ba za ta isa ta gabatar da expenses wato abubuwan da bankin ke yi da kuɗi ba to lokacin ne zai bayyana saboda ita a dokar ma AMCON Asset Management Company of Nigeria ai duk bankunan da aka ba su register su ne suka samar da wani kaso na manta kason amma kaso ne na ribar da suka samu duk shekara za su samar ma wannan Asset Management Company a dokokin banki da aka yi to amma a hukumomin kuɗi idan aka zo aka sanar da mutane zai haifar da wato rudani saboda ran da aka fara rufe account aka rufe account wancan in yaga ana rufe account a wancan banki zai dauka duka bankunan ne to in wannan ya tafi bankin shi wancan ya tafi bankin shi aka ta rufe account to kaga shi kenan tattalin arziki ya samu mummunan matsala na'am
nace cash run kenan ko
zai zama cash run a turance
kenan
to da an samu cash run to shi kenan an samu instability da an samu instability kuma ba za a samu riba ba sai dai faduwa to cikin dalilan da yasa aka dakatar da shi kan shi Sky Bank din nan saboda an gano cewa ba za a samu riba ba za a samu ba kuma idan da ba a samu riba ba to ana neman uwar kuɗi to in ba a samu uwar kuɗi ba kuma sai faduwa to bankin ya kai wannan yanayi
jama'a nan zan yi sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka shirya mana sauti ne Salu Garba yake muku fatan alheri sai mun sake saduwa
to madalla yanzu kuma ga baban gida Jibril da sharhin jaridun Najeriya
Akasarin jaridun Najeriya da sun ruwaito labarai ne da ke da nasaba da bikin samun yancin kan Najeriya na shekaru 58 daga Turawan Ingila. Ita ma jaridar Vanguard ta ruwaito labarin ne da ke da nasaba da bikin samun yancin kai, inda ta ruwaito mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo na kira ga 'yan Najeriya da su ci gaba da baiwa gwamnati haɗin kai domin ciyar da ƙasar gaba. A jawabinsa ga 'yan Najeriya wajen gudanar da addu'o'i a babban cocin birnin Abuja, mataimakin shugaban Najeriya ya ce kamar sauran 'yan Najeriya yana da fatan cewa Najeriya za ta kasance abin koyi ga sauran al'umma na duniya a nan gaba. Don haka ya yi fatan sauran 'yan Najeriya da ke da shakku da su kasance masu imanin cewa za a ciyar da ƙasar gaba tare kuma da taimakonsu. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar kuma da ta ruwaito cewa an sake yin awon gaba da wasu fasinjojin wata motar golf tsakanin birnin Gwari zuwa Kaduna. Jaridar Daily Trust ta ce an yi garkuwa da wasu mutane guda 5 a wasu motoci guda 3 a garin tashar tsuntsaye da ke kusa da garin Kuruga akan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna a ranar Lahadin nan sa'o'i 10 kacal bayan da aka kama wani mutum da ke sojan gonan wani soja mai mukamin kanal, a cewar shugaban kungiyar 'yan sintiri na yankin birnin Gwari Ibrahim Abubakar na Gwari. Yanzu haka 'yan sintirin sun baiwa jami'an soji awoyi 48 da su bayyana yanda aka yi da wanda aka kama, tare kuma da yin kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sa baki wajen kawo ƙarshen ta'addancin da ake yi a wannan yanki na jihar Kaduna. Kamar dai sauran jaridun Najeriya, jaridar The Nation ta ruwaito wani labari ne da ke cewa kungiyar kwadugo a Najeriya ta janye yajin aikin da ta fara. Jaridar The Nation ta ruwaito shugaban kungiyar kwadugon Najeriya Comrade Ayuba Waba na bayyana janye yajin aikin, tare da shaida cewar a yanzu haka ana gudanar da wani taro tsakanin kungiyar kwadugon da kuma bangaren gwamnati akan hanyoyin magance aukuwan hakan a nan gaba. Kungiyar kwadugo dai ta buƙaci gwamnatin Najeriya ne da ta yi ƙarin albashi mafi ƙaranci ga ma'aikatan Najeriya. A ci gaba da zabukan cikin gida na fidda 'yan takara da ake gudanarwa, jaridar Vanguard ta ruwaito cewa a yau ne za a gudanar da zaben fidda ɗan takarar mukamin gwamna a jihar Lagos, inda kuma akasarin 'ya'yan jam'iyyar ta APC ciki har da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da sauran jigajigan jam'iyyar suka juyawa gwamna a kumume ambo da baya. A karan farko dai Alhaji Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya bayyana goyon bayansa ga Mr. Babajide Sanwo-Olu wanda ake kalubalantar gwamna a kumume ambo dai a zaben na cikin gida da zai kai ga zaben ƙasa da za a gudanar a shekara mai zuwa. To sai dai kuma duk da wannan koma baya da gwamna a kumume ambo dai yake fuskanta a jam'iyyar tasa, ya bayyana cewa yana da magoya baya a jam'iyyar, abinda kuma yake da yakinin zai samu nasara a wannan zabe da za a gudanar. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida, sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Alraf kana gashuwa babban odikan janar na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau ina taya ƙasarmu Najeriya wannan shekara cika shekara 58 da samun 'yancin kai, da fatan Allah ya zaunar mana da ƙasarmu Najeriya zaman lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah ya haɗa kan Najeriya musulmi da Kirista, kuma mu ci gaba da addu'a. Ƙasa dunƙulalliya abin alfahari a duniya wannan ita ce Najeriya. To muna fatan Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya, kuma ya kamata a yi koyi da shugabannin baya wanda suka karɓo 'yancin kai wajen nuna talakawa adalci ba tara dukiya ba. Sun dabe da al'umma. Na gode daga Alraf kana gashuwa babban odita janar na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya.
To kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma a takaice.
To a takaice, jami'ai a Indonesia sun ce suna fargabar yiwuwar adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami da suka faru ranar Juma'a ya haura zuwa Dubai lokacin da masu ayyukan ceto suka isa wuraren da ba iya isa. mutanen Makedonia kalilan ne suka fito don kada ƙuri'a na jin ra'ayin jama'a kan ko ya dace a canza sunan kasar matakin da ka iya share fagen shigarta cikin kungiyar NATO da kuma tarayyar Turai.
To madalla yanzu da haka muka kawo ƙarshen shirin a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni ni Hafsat Bello din ne so nake cewa sai anjima idan Allah ya kai mu.